话就是门户那边啊，埃及的特别是西藏小伙子也特别近。
problem there, it is from the grassroots, the primary school ni koko the secondary school, because China in good foundation ko yaro ka fami achieving abin da nake son ni achieving a rayuwa. Saboda haka babban buri na shi inga ilimi ya inganta rayuwa ta tabbata ta fi a bisa ta farki na gaskiya ta farki madaidaici. Sannan kuma ni shawara ta da zan ba ɗan uwa mata shine majaji ne ka muka dage muka yi karatu muka yi ilimi. Idan mijin ya bar ka kai aiki kai idan bai baka ba kai hakuri domin shi ne ga lalle sai ka fita kai aiki ba a gidanka zaka amfana da shi domin zaka taimaka wa yara zaka kuma taimaka wa wanda ya zo gare ka da wanda ba bai zo ba in dai har zaka iya taimakawa matsayin ka na mai ilimi da mutukewa ma da ban take da wanda bai ilimi ba so da haka ne babban buri na shi a ce in ga ilimi ya inganta yara an taso komai yana tafiya yadda ya kamata
kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta
gaskiya ba wani kalubale na fuskanta a wajen aiki aiki na duk abin da na san alfa sibiri na aiki na ne ina kokari in yi shi duk abin da aka sa ni ina kokari ne shi a kan lokaci saboda haka ni ban da wani kalubale a wajen aiki
barka da shirin murya Amurka daga Kano a Nigeria.